stole my heart, that's true. Shut up, I don't know what to do. Crazy, you make me crazy, yeah. Never be with you. Shut up, you stole my heart, that's true. You make me crazy, yeah. Baby, I'll never be with you. Wa-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Wa-da-pa-pa. Ma-da-ma-ma. Wa-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Da 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 da